Tun farko ma dai gwamnatin jihar Taraban ne Architect Dare Dissen Isiaku ya soma jangulota inda ko ya bayyana cewa nan da yan kwanaki goma za a kawo jihar hari daga wasu da bai bayyana ko su wane ne ba. Gwamnan wanda ke yi wa tawagar shugabannin jam'iyyar PDP ta ƙasa da suka ziyarce shi jawabi a Jalingo yace su fa yanzu suna ma cikin wani mawuyacin hali kasancewar ba sa iko da jami'an tsaro.
As I talk to you now, we are noticed that in 10 days time will be attacked and we are waiting. I have said reports have come to me, helicopters are dropping arms and ammunition. I am a governor with a crown without a sword. How do I fight the and keep the control of the power?
Yana zaune tamkar wani sarkin da babu rauni a kai domin ba ka iko da 'yan sanda ko jami'an tsaro kuma duk lokacin da muka nemi dauki ba a kama da gaggawa wasu sun samu umarni daga Abuja yanzu haka ma ana shirin kama na wani hari nan da kwanaki goma kuma kwanan nan ma wani jirgi mai sauka a Angulu wato helicopter ya sauka a wani ƙauye shaki da makamai dole mu faɗa wa duniya halin da muke ciki a cewar gwamnan jihar Taraban. Yanzu haka ma dai wannan kalaman gwamnan ya tada hankulan jama'a a jihar inda wasu kungiyoyi ke kira gwamnatin Najeriya ta hanzarta binciken wannan lamari tare ma kuma da ɗaukar mataki. A wajen wani taron manema labarai da hadakar kungiyar cigaban Taraba ta Taraba Concerned Citizen Forum ta kira, shugaban kungiyar barista MB Mustapha ya bayyana kalaman gwamnan ne da katobara da ya kamata ma a bincika.
Mu abin da muke tambayan shi shine ya fito ya yi mana bayani ya gaya mana mu 'yan Taraba musamman sannan 'yan Najeriya dukanmu muna buƙatar ya zo ya yi mana fito ya mana bayani cewar tunda ya ce za a kawo wa Taraba yaƙi daga nan zuwa kwana goma to sai ya gaya mana ma'ana kenan gwamna ya san masu kawo yaƙin nan don sun gaya masa don haka gwamna ya fito ya gaya mana su waɗanne ne za su kawo mana yaƙi a jihar Taraba sa'annan kuma menene manufansu menene dalilan kawo mana yaƙi me muka yi sa'annan wane ne ko waɗanne ne suke ainihin ba su gudumawa ko suke ainihin tallafa musu don su kawo mana yakin nan tunda gwamna ya sani har ma ya kayyade kwanaki goma ma'ana gwamna ya san su kenan.
To sai dai kuma a martanin su hukumomin tsaro a jihar sun ce kawo yanzu ba su sami bayanan da gwamnan ke zargi ba kuma su kullum a shirye ma suke su dakile duk wani hari ko kuma fitina da ka iya tashi. ASP David Misal kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban ya ma buƙaci jama'a ne da su ba da bayanan duk wani abu da ba su amince da shi ba.
Muna tattara bayanai game da labarin da kuma za mu yi yakan kokarin mu tabbatar da cewa abin da ake tsammani tsoron da ake ji ba abin da ya faru kamar haka.
Haka nan ma kakakin 'yan sandan Yakob Musa ta zargin da gwamnatin jihar ta yi na cewa Fulani makiyaya sun kashe wasu tibabe hudu a yankin Gasol.
Ya wuri kauye wuro jam, Allah aka kashe mutum guda hudu, suka kuma tafi da waɗansu kayayyaki wanda ya shafi su mashinonin hawa abin da ya faru kenan. So muna nan duka muna aiki tuguru. Logane ko su waye suka yi wannan ma mu hana sake faruwarsa.
Kafin ma soma aiki da dokar hana kiwo, jihar Taraba ta yi fama da tashi-tashin hankula da ke da nasaba da faɗin ƙabilanci ko addini wanda sau tari ma kan jawo sa rayuka da kuma dukiya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.